sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 11 ga watan Yuli. A babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a Najeriya sun yi watsi da rade-raden yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a kasar. To sai dai wasu na ganin da bukatar abu diddikin magana.
A irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shedarsa, mecece hujjarsa, ta ina ya samu wannan magana tunda ba karamin magana ba ce.
Za a ji cewa yaƙi da 'yan bindiga na iya ɗaukar wani sabon salo a jamhuriyar Nijar bayan da tsaffin 'yan tawaye suka yi alƙawarin agaza ma sojojin ƙasar.
Mu kai su inda da kai su ba sauran da suke ba, mu gona musu, mu yi yaƙe su tare da su. Mun ce mun ɗauki wannan niyyar, za mu shiga gaban sojawan Nijar.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Malumfashi ina tafar da rahoto na musamman wannan karan kan shirye-shirye da jan tsamara da 'yan siyasa ke ci gaba da yi a Najeriya. Akwai mu kuma tafar da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Binta Yaro da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To gwamnatin kasar Kamaru ta buƙaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan 2 da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin kasar. A wani taron tattauna rikici da aka yi yau Litinin a birnin Yaounde, hukumomi sun ce rashin tsaro, aukuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa ƙarancin abinci a kasar da yawan mutanen miliyan 26.5. Ministan noman kasar Gabriel Mbairobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata kadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa, sun kuma yi sanadiyar kisan shanu, tumaki da awaki da ba san adadin su ba cikin watanni 6 da suka gabata. Mbairobi ya ce mummunar kaurar da kwarin tsutsar katafila da tsanya da tsuntsaye suka yi sun yi sanadiyar lalata dubban kadadar gonaki a Kamaru, musamman kan iyakar Chadi da Najeriya. Yace kusan mutane 300,000 sun samu kansu cikin matsananci ko karancin abinci da ke bukatar taimakon gaggawa, haka kuma mutane miliyan 2.6 ba su da tabbacin ko za su ci abinci ko da sau ɗaya ne a rana. Da yake magana a birnin Yaounde yau Litinin a lokacin taron tattauna rikicin, Mbairobi ya ce galibin fararen hula da ke fuskantar barazanar karancin abinci na kuma fama da tashin farashin kayayyaki da yakin Rasha a Ukraine haifar. Jami'an Ukraine sun ce hare-hare ta sama da Rasha ta kai kan birni na biyu mafi girma a kasar, wato Kharkiv, da safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini, inda akalla mutane 3 suka mutu tare da jikkata wasu 28. Olesen Hubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa hare-haren makami mai linzami, ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki, an auna fararen hula ne. Sen Hubov ya kira hare-haren na ta'addanci. Hare-haren dai na zuwa ne a yayin da masu aikin ceto a garin Chasiviar da ke gabashin kasar ke kokarin gano waɗanda suka tsira daga harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a ranar Asabar ɗin da ta gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 15. Ma'aikatar agajin gaggawa sun ce ta yiwu mutane kusan fiye da 20 sun makale a ƙarƙashin baraguzan ginin, kuma sun yi magana da wasunsu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin Tokyo yau Litinin, biyo bayan kisan tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Muna jimami tare da jama'ar Japan akan wannan rashin. Wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji, wanda Amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa. Abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan ganawa da Prime Minister Fumio Kishida. Ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki, Prime Minister Abe ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashenmu sosai. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kashe Abe a birnin Nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe. Blinken ya ce ya je Japan ne bisa umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yara 7 ne suka mutu sakamakon wata fashewa a arewacin kasar Togo. Nan take dai ba a san abin da ya haddasa fashewar da ta auku a daren ranar Asabar zuwa wayewar garin Lahadi ba. an kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin. Injin rundunar sojojin kasar a ranar Lahadi an kashe sojoji 8 a yankin a ƙarshen watan Mayu. Kasar ta ayyana dokar ta baci a yankin arewacin kasar biyo bayan harin. Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. Ersa Tiza dos Santos ce ta nemi a yi bincike saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. Ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa sanya marawa yan adawa baya a zaben Angola da ke tafi kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta bada rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi a sirrance a Spain amma kasar Angola ta dauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa. Marigayin mai shekaru 79 a duniya ya rasu ne a asibitin Tecno da ke Barcelona inda ake jinyarsa sakamakon doguwar rashin lafiya da yi fama da ita a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar Angola ta fitar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda hukumomin kasar suka yi watsi da abinda suka kira jita-jitar yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba da ba gaskiya ba. Hassan mai da kaina gare ka.
A dai ɗan tsakanin nan ne jigo a jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Chief Femi Fani Kayode ya yi zargin cewar sojoji na kitsa yin jin mulki don hanbarar da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma cikin martanin da ta mayar hedikwatar tsaron Najeriya ta yi watsi da zarge-zargen na tsohon ministan inda ta ce wannan zargin ba gaskiya ba ne. Mai magana da yawun rundunar tsaron Najeriya Major General Jimmy Akpo ya ce mayakan Najeriya suna biyayya kuma za su ci gaba da yin biyayya ga kundin tsarin mulkin Najeriya. General Jimmy ya ce ai sojojin ne suka mika wa 'yan siyasa mulki kuma suka yi ta kare ta, a don haka babu wani dalili da halin yanzu za su yi kasa da yin jiyin mulkin abinda suka ce ai ya ma zama tsohon yayi. Amma duk da haka fa duba da zargin na jiyin mulki da Chief Fani Kawe da ya yi a cewar masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk, maganar jiyin mulki babbar magana ce.
Wato Hassan, gaskiya magana irin ta jiyin mulki ba karamin muhimmiyar magana ba ce. Idan har mutum kama Femi Fani Kayo da zai fito irin wannan magana, gaskiya ni ban tsammanin cewa wai tanka mishi za a yi da maganar jarida ana ja da shi ba. Irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shaidarsa, mecece hujjarsa, ta ina ya samu wannan magana tunda ba karamin magana ba ce. Kuma idan ba shi da tabbas akan wannan magana, to kaga alama ce ta wasu sharri wanda zai iya jawo rayuwarsu mata sarwanta. Idan kuma yana da hujja, ai amfani da wannan hujja abu diddigi a ga me yake faruwa. Harkar juyin mulki abace muhimmanci da ya kamata koda yaya aka ji kishin akanta, dole a tabbatar an je karshen wannan magana.
Sannan a manga irin ta tsaro, mai shari kan al'amuran tsaro a Najeriya Dr. Kabiru Adamu ga yadda yake kallon al'amarin.
Idan muka duba yanayin da ƙasa take ciki da kuma har dai nahiyar Afirka da ƙasashen da ke kewaye da Najeriya, sai ga ababen da suke faruwa a Najeriya sun jawo juyin mulki a irin ƙasashen. Misali rashin tsaro da irin wannan zafin rayuwa ya jawo juyin mulki a ƙasashe, misali kamar Mali kusan su biyu a cikin shekara ɗaya. Duk da wannan waki da ita rundunar sojan Najeriya ta yi, to kamata yi ƙasa ta baima wannan magana muhimmanci. Yanayin taɓaɓɓarewar tsaro da gazawa na 'yan siyasa da yadda suka bar ababe ba a ɗaukan mataki akan rashin gazawa da kasawa na jami'an gwamnati har da su kansu ɓangaren tsaron, ya sa mutane da yawa suna irin wannan tunanin. Amma dole ne a yi la'akari da yanayin da ƙasa take ciki da kuma yiwuwar cewa ababen da suka faru a ƙasashen da ke kewaye da Najeriya za su iya faruwa a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, yanzu kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda ƴan bandiga ke ci gaba da gallaza ma jama'a duk wanda matakan da hukumomi ke daukawa a ƙasar wanda dan haka ne ma tsaffin ƴan tawayen ƙasar suka yi ta yin jagorantar sojojin ƙasar zuwa wajen yakar ƴan bandigar. Hamid Mahmud Gareka.
Karuwar kungiyoyin ƴan bindigar da ke addabar jama'a a wasu manyan hayoyi da suka haɗe jihar Agadez da wasu ƙauyuka na zama kamar ana magani kai na ƙaba, inda ɗan kwanakin nan ƴan bindigar suka tariyar hayya aƙalla sau biyar a sati ɗaya. Wannan yana daga cikin fasinjojin da ƴan bindigar suka tare a kilomita 60 daga birnin Agadez.
Daga yado ne ta Agadez da sattun mota uku muke, mota biyu ne suka tare, wata ba a kawo mota ba ta riga ta wuce, sannan ma sun tare wasu motoci guda biyu kamin a tare mu, kamar suna ɗauka da wuta ne, kamar suna da wuta bindiga nawa ne, kamar dai wanda suka amce daga mai jika goma mai jika biyar dukkan sai sauran wanda suka yi sayayya sabbin kaya sawa barguna tafarmi takalma duka ba su bari.
A baya ɗan bindigar suna yin tariyar hayya ne a wajen gari nesa da idanuwan jami'an tsaro, amma a yanzu lamari ya sauya inda suke gudanar da aikace-aikacensu a cikin gari. Na baya-bayan nan shine noni mai babur da ya rutsa da shi, wannan wanda ya shaidi lamarin ne.
Muna zaune ne bakin ƙofa da dare, waɗansu ƴan bindiga raɗi suka amshe ma wani moto suka zo suka yi buraken bindiga a saman shi suka yi halbi, amma inda Allah ya sa dai ba su same shi ba, suka amshe moto da suka ji
su ma a nasu bangare. Tsofaffin ƴan tawayen arewacin ƙasar Nijar sun ce a shirye suke su ba wa gwamnatin tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen ƴan bindigar da ke gurgunta tattalin arzikin jihar. Ahmed Wagayya yana daga cikin tsofaffin ƴan tawayen.
Mu tsofaffin tawaye za mu ba da kambaza, za mu shiga gaba an soji na Nijar, mu zama musu ekleren abin da kake ba ekleren idanu, mu kai su inda da kai sun ba saurin da suke ba, mu gona musu mu yake su tare da su, mu ke mun dauki wannan niyya, za mu shiga gaban sojawan Nijar mu je tare da su a yake su har da mun shiga yakin, haka ne muka ce mu shiga banka sa in ya amince.
Gwamnatin Nijar ta ce yanzu ba sani ba sabo saboda ta shafe tsawon lokaci tana ba wa ƴan bindigar dama su mika wuya. Butali Chuwiran, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Mutanen nan masu yawo da wuta da yawa duk wannan gwamnati za ta tashi da su, kuma za ta tashi da su kuma tare da mutanen Agadez duka tare da su.
Bayyanar zinare a Nijar, safarar miyagun kwayoyi da kuma rikicin kasar Libya sun taimaka matuka wajen rincabewar matsalar tsaro a kasar. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid, karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Sheka, yanzu kuma ga Sani Malumfashi da shiri na gaba.
Musulmi mahajjata na bana sun sami nasarar yin hawan arfa a ranar Juma'a, lamarin da aka shafi shekaru da dama kafin irin wannan dama ta samu. A bana wani karamin yaro ne dan shekara biyu wanda mahaifinsa wanda ya aza shi da suka fadansa a lokacin da suke yin tawafi. Lamarin nan ya dauki hankalin jama'a masu yin tawafi tare da mahaifin nasa a daidai lokacin da yake yin tarbiyya wanda aka saba yi. anan Afirka ta Yamma shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya cire tutar da ta haskaka tare da zamai san barka sabili da ragewa kansa da kuma ministocin sa albashi da yayi don ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasar. Wakilin muryar Amurka Hawwa Abdulkarim na dauke da cikakken bayani da ya gabatar don taya mu musulmi barka da sallah.
Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum. Troubled waters of the current economic difficulties.
Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100. Sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso 30 cikin 100 da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100. Ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a
kasar.
A kuma makota Najeriya, kasar da ke shirin gudanar da babban zaɓe baɗi don Allah ya kai mu, manyan jam'iyyun siyasa da suka himmatu sun kammala duk abin da ya kamata wajen kimtsa gidansu a ƙarshen makon nan cikin rigunsumin sallah. A washe garin sallah ne Dattijo Bola Tinubu, ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa, ya ta yi daura murnar sallah tare da ganawa ta sirri da shugaba Muhammadu Buhari, inda ya bayyana masa wanda ya zaɓa don ya maye gurbin wanda ya janye daga wannan takara a matsayin wanda zai mara masa baya a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi. To yana fitowa daga gidan, sai mu 'yan jarido muka nemi ba'asi. Ga bayanin da ya
withdraw today and there be already an announcement to replace him fully with a substantive Kashim Shettima. I have not discussed with him. I've disclosed it to you. Since I've disclosed it to the president, we are going to win. Inshallah, we are going to win.
Mun zanta da shi kuma akwai sanarwa da za a yi na maye gurbin wanda ya janye da cikakken wanda zai rufa mana baya, wato Senator Kashim Shettima. Ban zanta da shi ba, amma tunda na sanar da shugaban kasa shi ya sanya yanzu na faɗa maka sunan wanda muka zaɓa. Insha Allah za mu lashe zaɓe don a shirye muke.
We have a better program for the people and about the people and ready to serve. Within a short period of time, there will be a good foundation on infrastructure. We face challenges of terrorism. We know.
Muna kuma sanar da dukkan matsalolin Najeriya, kuma za mu magance su in Allah ya yarda. Muna da shirye-shirye masu inganci da za su inganta rayuwar al'ummar kasar cikin takaitaccen lokaci, domin za mu sanya kyakkyawan daban da zai daidaita al'amura wanda za a gani zahir. Jin hakan ke da wuya, abokin aikin mu na Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya nemi cikakken tarihin Senator Kashim Shettima, tsohon gwamnan jihar Borno.
Senator Kashim Shettima dai na ɗaya daga cikin wanda ya yi gwagwarmaya wajen yakin zaɓen Mr. Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takara lokacin zaɓen fidda gwani da jam'iyyar APC ta fitar. An yi haifi Senator Kashim Shettima a shekarun 1966 a garin Maiduguri da ke jihar Borno, kuma yana da auren matarsa Hajiya Nana Kashim Shettima tare da 'ya'ya uku. Senator Kashim Shettima dai ya so makarantar firamare Alhamis La Primary School 1972, sannan ya garzaya makarantar sakandare da ke garin Biyu. Daga bisani ya koma makarantar sakandare da ke garin Faraskum a jihar Yobe, ya kuma yi karatun da garin sana farko a fannin albarkacin noma a 1989, sannan ya tafi wasan kasa a jihar Cross Rivers 1990. Daga bisani ya koma ya karatun master a jami'ar da ke Ibadan, wanda ya dan koyar na shekara biyu. Daga bisani ya koma aikin banki a garin Eko. Sai Sashe Jimadi ya koma ba aikin banki a bankin da ake kira African International Bank, wannan shekaran 2001 ya koma aiki a bankin da ake kira Zenith Bank, kuma mai katu da ɗaya har guda biyar a matsayin kwamishina ƙarƙashin gwamnatin Senator Alimadu Share, wanda ga bisani ke zama gwamnan jihar Borno. Senator Kashim Shettima a yanzu haka yana rike da kujerar majalisar dattawa na Borno Zakiya. Koya mutanen jihar Borno ke ji da zaɓo Senator Kashim Shettima a matsayin wanda zai taimaka wa Alhaji Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC.
Sunana Sadiq Abubakar. Alhamdulillah, za mu yi mu ce mun gode Allah, amma mu 'yan Borno da 'yan North East gaba ɗaya mu gani a ƙasa, ba North East ba, mu 'yan Arewa gaba ɗaya.
Suna sunana Musa alhamdulillah abu guda biyu ne shi Tinubun yana son mulki kashin ma kansa yana son mulki mu arewa ne a gaban mu ya kamata a zona a duba abin da yake faruwa arewa kashe kashe sace sace
sunana Malam Hassan to alhamdulillah kasan duk abin da mu kullum abin da muke bukata shine zabin Allah ke mu Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi
shi ma dai dan takarar jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi ya ayyana Senator Datti Baba Ahmed a matsayin wanda zai rufa mai baya a takarar shugaban kasa da samu wannan labari abokiyar aiki na ta Abuja Halima Abdulrauf ta yi hirar sa musamman da shi game da dalilan da suka sanya aka zabe shi tare da abin da za su yi idan dama ta samu sun ci zaɓe
cikin ikon Allah ne ne aka sunanta a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Party. Masha Allah su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida. Ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta PDP na fita daga PDP ran Litinin shi kuma ya fita ran Talata. Dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne ya koma wannan jam'iyyar ta Labour Party a suka bashi takarar shugaban kasa da ɗan lokaci mai tsawo kafin suka neme dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekarun zo kusa ba za su iya daidaitawa na biyu yana neman wanda yayi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce nayi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa yace kowanne kadai ya isa yace nayi fice wajen siyasa arewan kanta nayi majalisar wakilai nayi na da wa na kafa jam'iyya ta kaina da dubban takara a cikin ta wani takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen haɗakarwa a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kullum wani zai zo ya ba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum kai kikkiawan abin da shi yasa ni ko na aminci shi Peter Obi a lokacin da yace fadin kasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kadai hanya babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaya da faduwar naira a matsayin shugaban kasa idan ba ka da ƴan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira naira za ta tsaya to ana saida musu dala a sauƙaƙe ƴan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na ƙara faduwa suna ƙara kuɗi in ba ka da wannan an buɗe hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa zamu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan kai yadda kai na'am kai hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa kike mai zamani na daya duk kudin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya kan 100% saboda zamu shigo da na'ura kowanne kamfani ba za a takura musu ba kowanne ma'aikaci kowanne dan kasuwa an saukakar da shi but kudin harajin ciniki zamu saukakar da yanda ake karban shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan ka fara ninki na farko kenan
a yanzu dai an iya cewa APC PDP da kuma jam'iyyar Labour Party sun gama kimtsawa don fara yakin neman zabe wato da zaran lokaci yayi san shafi mulfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaishe ka bayan wannan rahoto na musamman bari kuma Murtala Faris Sanyinna ya shigo da shiri na gaba
wasanni a takaice
inda aka kammala babba da wasannin matakin rukuni na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka ta mata a jiya Lahadi an tsara jadawalin wasannin matakin kwata final na gasar da ake ci gaba da fafatawa a kasar Morocco duk da yake dai Najeriya ta sha kashi a wasanta na farko na gasar sa'ad kasar Afirka ta kudu ta doke ta da ci 2-1 to amma ta tsani tsallakewa zuwa matakin na kwata final bayan da ajiya din ta lallasa Burundi da ci 4 da nema lamarin da ya sa ta karkare matakin a matsayin ta biyu a rukunin C kasa ga Afirka ta kudu da ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin bayan Najeriya da Afirka ta kudu a rukunin C haka ma mai masaukin baki wato Morocco da ke sama rukunin A ta sami tsallakewa da maki 9 tare da Senegal da ke ta biyu da maki 6 sai a rukunin B inda Zambia ke sama da maki 7 da kuma Kamaru mai maki 5 to sai dai kasashen Tunisia da Botswana ma sun sami shiga matakin na quarter final a matsayin waɗanda suka zo na uku da suka fi yawan maki domin cike adadin kasashe 8 da za su fafata wasannin hudu na matakin na quarter final. Morocco za ta kara ne da Botswana yayin da ita kuma Zambia za ta kai cire ni da Senegal a ranar Laraba mai zuwa. A ranar Alhamis kuma Najeriya za ta buga da Kamaru, Afirka ta Kudu kuma ta fafata da Tunisia. An sami cin madaidaito tsakanin kungiyar kwallon kafar Manchester City da Chelsea kan sayan dan wasan City din Raheem Sterling akan kudi da za su kai fan miliyan 50. Ana taron dan wasan zai isa Stamford Bridge nan ba da jimawa ba domin gwaje-gwajen lafiyarsa da kuma kammala sauran tsare-tsare domin rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 5 da kuma zabin karin shekara 1. Stalin mai shekaru 27 ya koma City din ne a shekara ta 2015 kan kudi fan miliyan 49 inda ya sami zura mata kullaye 131 a cikin wasanni 339 da ya buga mata. A dai bangaren kuma sabon mai horar da ƴan wasan Manchester United Erik ten Hag ya ce shahararren dan wasan kungiyar Cristiano Ronaldo ba na sayarwa bane domin kuwa yana cikin sabon tsarin da ya zo da shi a kungiyar. Makonni biyu da suka gabata ne ake ta ta'allaka Ronaldo mai shekaru 37 da komawa Chelsea inda har wasu rahotanni suka ce ya gana da sabon mamallakin kungiyar Todd Boehly bayan da kuma shi da kansa dan wasan ya fito karara ya bayyana wa kungiyar bukatar sa ta sauya sheka. Ronaldo ya sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta United ne a bara bayan ya zama a kungiyoyin Real Madrid da Juventus. To amma kuma ana ganin komawarsa kungiyar bai karbe shi ba a yayin da tauraron sa bai haka kamar yadda aka yi hasashe ba, lamarin da yasa yake son sauya wata kungiyar. To sai dai kuma sabon kocin ya ce Ronaldo ya fuskanci kalubale ne sakamakon wasu matsaloli da suka shafi dan wasan, amma a yanzu za a yi sabon tsari a sabuwar kakar wasanni inda kuma Ronaldo yake a ciki ka'in da na'in. A fagen wasan tennis kuma dan kasar Serbia Novak Djokovic ne ya lashe babbar gasar Wimbledon ta bana bayan yayi waiwayin baya ya doke dan kasar Australia Nick Kyrgios da turmi 3-1 wasan karshe ta maza da aka fafata a jiya Lahadi. Wannan ne karo na 19 da yake lashe gasar ta Wimbledon da aka buga a kasar Ingila wadda kuma ta bada jumlar manyan kofuna 21 da ya lashe a tarihi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice dai gwamnatin kasar Kamaru ta buƙaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan 2 da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin kasar. A wani taron tattauna rikicin da aka yi yau Litinin a birnin Yaounde, hukumomi sun ce rashin tsaro, aukuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa karancin abinci a kasar mai yawan mutane miliyan 26.5. Ministan noman kasar Gabriel Mbairobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata kadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa, sun kuma yi sanadiyar kisan shanu, tumaki da awaki da ba san adadin su ba cikin watanni 6 da suka gabata. Jami'an Ukraine sun ce harhare ta sama da Russia ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar wato Kharkiv ta safiyar yau Litinin, sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane 3 suka mutu tare da jikkata wasu 28. Ole Sanhubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa harharen makami mai linzami ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiye kayayyaki an auna fararen hula ne. Sanhubov ya kira harharen na ta'addanci. Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. Elsa Cize dos Santos ce ta nemi a yi binciken saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. Ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa son ya mara wa 'yan adawa baya a zaben Angola da ke tafe kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta ba da rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi ne a sirrance a Spain, amma kasar Angola ta dauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.